yaşlı yavrum.
Ankuleni, edeguzu sungoleni, anza chini dungwe galaneni, ten 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 gina kankani, nasa aluchi anazam zamwani, nenza angogula ansandani, tekendu buku mailawi ya lunani, kashilo kachibaya lenti, kujisuzo musu duka lenti, bili bili ambe bili, yala na kundi ya woki manyani, weni yala nanda suwabu, gana jeno bensi na ajazu, gana wewa debu sereda abawa, back to bapanga, sanga like sayu wantele shapa ila utili, wana like ina life ila shi yesa na basu talala, didi abastu maotile musu tatama ah.
Dole mu basu jikin sai wusa wusa wallahi mun saba zuwa gidansu mu kira ruwa wallahi wake tsoro mu to mu tsoro mu su ai sai kafiri wallahi da sun ci zamanin su yanzu sai sun jira wallahi yaro dai canza dabara kar ai wa baba asara you don't like me I'm honest I got the money and manners it won't make sense if I see him kuma ya tuba ya kasa ne ko yanzu ma muka fara ba mu gida sai ta kama ko dai mu daga musu kafa talking in Who is who? Wearing CD crown, they ask me who I be. Shaking boo-boo like my heart is healed with spitting on my fist. I got issues, I might go to war and kill all of you. Cause I need so old.
Singa alam wabin nasara. Sesika dosika tari. Da ana mun kalangara. Yanzu kan mage awaye. Wasu na karban kebura. Ni kai mina kai lela. Bindiga, hashash. Bindige musu gogoge musu mamanne musu sa musu watu di me chigo musu kalare wasu na disco.
Kada ka kaina ka bar na ka sa koran a gida
nan kore ki na da gudun kwana ko ba kai zan fasa su suna din 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 ne ruda ta